Lilim Baba. On top.
North East Records.
Kidana niza kizauna, nina ya badake. 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 The whole sound is sorry. So the sound is sorry. The whole sound is sorry, mama. So the sound is sorry. The whole sound is sorry. So the sound is sorry. The whole sound is sorry, mama. So the sound is sorry. The kalaman so nazo na baki kekyawa. Kalaman so nazo na baki kekyawa. To for the time. Kari ke mun yawa. Ki bal time. Kari ke mun yawa. Ni garin ku ne ni zana ke. Ki zo mu je masoyiya. Ni garin ku ne ni zana ke. Ki zo mu je masoyiya. Gidana ni zaki zauna, ina ya badake. 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 Da hoda sauri sauri. So da sauri sauri. Da hoda sauri sauri mama. So da sauri sauri. Da hoda sauri sauri. So da sauri sauri. Da hoda sauri sauri mama. So da sauri sauri.
Another gbedu from nigerpickup.com.